kamar yadda alƙaluman hukumomin agaji a Najeriya ke manunawa rayukan dama ne masu kasalwanta kama daga na dalibai da kuma ma'aikata biyo bayan sauye salon da 'yan ta'adda ke yi a yanzu na kai kuna bakin wake a jami'o'i kuma don daukan matakin kan daga kine ma ya sa hukumomin tsaro a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da Balahira Boko Haram ta fi shafa a arewa maso gabashin ƙasar ke kiran wani taron gaggawa na shugabannin jami'a da kuma sauran manyan makarantun gaba da sakandare domin a ankarar da su kan ƙalubalen da ke tafe bayan dai kammala taron sirrin. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa Ahmad Sajo ya ce dole fa a ɗauki matakin kare kai.
Kullum idan su wayannan 'yan ta'adda suka ɗauki sabon salo mu ma mukan karanci salon nasu mu ɗauki hanyoyi wadda za mu tabbatar da tsare-tsare al'ummarmu. To da muka lura cewa sun kai hari ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a jami'a ta Maiduguri sai muka lura cewa dukkan manyan makarantunmu da jami'o'i da makarantu muka duba dukkan manyan makarantu da na college of education ɗin nan ya kamata mu kira su a zauna a tattauna tare da jami'an tsaro a gaya musu dabaru da yadda za su yi su tabbatar da inganta tsaro a makarantunsu. To wannan shine makasudin da yasa muka yi wannan taro.
Tun bayan tashin bama ba mai da aka samu a jami'ar Maiduguri yanzu hankulan ɗalibai da kuma malaman jami'o'i ya soma tashi kamar yadda na ji ta bakin wasu da ke jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu Mautic da ke Yola.
Under Emmanuel, well, it is very, very fearful. And the university management had to do something very fast. They had to review certain things. The people that come in, even they had to review the dressing code.
Sunana Muhammadu Lawan. A gaskiya abun takaici ne kuma abu ne wanda ya kamata mahukunta su tsaya su yi nazari sosai akai. Saboda ka gani yanda aka fito da sabon salon wayannan miyagun mutane. To dole ne gwamnati ta tsaya da kuma university authorities ɗin su tsaya a yi waɗansu canje-canje game da waɗansu matakai daban-daban.
To sai dai kuma shi ma da yake tsokaci wani tsohon jami'in tsaro da yanzu ma ke aiki da wata jami'a a arewa maso gabashin ƙasar wanda ma bai son a bayyana sunansa ya ko bayyana matakan da ya kamata ake ɗauka.
Ya kamata a ɗauka a yi screening abin da ake cewa screening a tanadar da kayayyakin aiki waɗanda idan ma mutum yana tahowa yana ɗauke da irin waɗannan ba masu mai ko wani abu a jikinsa ko kuma a mota ya yi an samu na'urorin da za su yinka hangu waɗannan abubuwa domin kaga sun sauya salo ba za ka iya sanin ma wace mota suke zuwa a ciki ba wani ta yi su kansu suke sauro a jikin su taho da shi domin ba da kasan abin yana da ɗaure kai shi ta ake cewa kamar yakin sunkuru dole manyan jami'o'i da zafi sun ɗauki matakai irin waɗannan an kange waɗansu wurare an tanadar da kayayyakin aiki na'urori kamar masu hangen nesa waɗanda idan har mutum yana zuwa da kayayyakin irin waɗannan naka aji zai yiwu a gansu ko kuma a gane abin din kafin ma su shigo cikin jami'a.
Kawai yanzu rayuka da dama ne fa suka salwanta sanadiyar rikicin Boko Haram da aka shafe kusan shekaru bakwai ana fama da shi ko da yake tuni hankula sun fara kwantawa a makarantu inda ma harkoki suka soma komawa kamar da Ibrahim Abdulaziz Sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.